أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجي بدك راتم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وتصف صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تندق كبر الحرم هيا زوا وتسلم كمركنا جنن صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القشن حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم يكتي وصلوا كما رأيتموني أصلي، وتقول صلى كما يندقك جنيني وتقول صلى. يومنا Laraba tara ga watan Rajab, tara ko takwas ga watan Rajab, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da tara ga watan 2 miladiya ta 2022. Insha Allah wannan shine darasin mu kenan na takwas a cikin wannan littafin. Kuma mun tsaya a wancan satin cikin fasalin da malam ya kawo mana wujubul qira'ati fi sirriya, wato wajibcin qira'a karatu a sallah wanda take sirriya, wanda ake koye karatu, wato irin sallah azhar kenan da sallar la'asar da kuma irin rak'o'i na ƙarshe na sallar isha'i da sallar magharba. Wanda kuma a ƙarshen fasalin malam ya kawo irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kyautata karatu idan yana karatu, da kuma irin falala, wato duk wanda ya karanta Alqur'ani, wato har Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba zai ce ba alif lam mim harfi guda ne, sai dai mi alifun harafun wa lamun harafun wa mimun harafun, wato alif harafi ce, lamun ma harafi ce, mimun ma harafi ce. Kina idan ka ce alif lam mim, wato kana da lada 30, to kuma haka hayya zuwa wato abin da ya shahi wato ka yi da karatunka, wato da kake yi na sallah ne ko kuma na tilawa alqur'ani ne. A wancan satin akwai wani hadisi wanda ya kamata mu karanta shi, kuma ba mu samu ba mu karanta shi, wanda nan malam ya kawo shi a cikin hashiya. Hadisin da ake rawaitowa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man qara'a khalfal imami mala'afahu nar, wato duk wanda ya karanta wato karatu bayan liman, wato Allah zai cika cikin shi ko kuma zai cika bakin shi da wuta. To malam yace wannan hadisi ne wanda yake maudu'i, bai inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce hadisi kuma maudu'i ne, ba da'ifi ba. Idan aka ce da'ifi shine mai rauni, da Allah cikin isnadin hadisin ne aka samu wato wani rawi wanda ya zamanto wato bai hadisin shi bai karfafa, ya zamanto ya kai zuwa ga hasan barantana ya kai sahihi. Idan aka ce to maudu'i ne, to hadisi ne wanda aka kirkire shi, ƙarya ce kawai aka danganta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda bangaren mustalahul hadis wato wanda suke karanta shi sun san me yake cewa maudu'i. Imam al-Baiquni can ƙarshen wato manzuma shi yake cewa wal kadhibul mukhtali'ul masnu'u 'ala an-nabi fa dhalika al-mawdu'u, wato ƙarya wata aka kirkira ta aka danganta ta ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wato ita ce wato wannan hadisin shine ake cewa maudu'i. Kenan wannan hadisin bai inganta ba. Abinda ya inganta kenan mutum zai iya karatu wato bayan liman a sallah wadda take sirriya. Sai zan mu tashi fasali na gaba a yau insha Allah, shine at-ta'minu wajaharu al-imamu bi, wato cewa amin a sallah. Kenan mun gani bayan karatun Fatiha, kenan idan an zo karshen karatun Fatiha menene liman yake cewa? Ghayrul maghdubi alaihim waladdallin, sai a ce amin. To wannan fadar amin in ce wato da liman zai kwani da kuma mamu, duka dai bayani zai kawo mana malam shi a cikin nan. Malam yake cewa summa kana sallallahu alaihi wa sallama idan taha min qira'ati al-fatiha qala amin, wato sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama karatun Fatiha ya karanta Fatiha ya ida sai ya ce ni sai ya ce amin yajharu wa yamuddu biha sautahu wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyana cewa amin din kinan ba a sirce ba zaka ce amin kinan zaka huto ka bayyana a ce amin sannan kuma mi yana ja bai cewa amin ya tsaya yace amin haka lala yana jan yana daga sautin shi ya ja shi yace amin duk da wasu malamai sun akwai wanda suke cewa duka ya halatta kana iya ka takaita kace amin ko kuma kace amin amma mafi gana wanda dai mafi yawan malamai suka je shine ka ja shi wato kace amin kenan bayan an gama sallah bayan an gama karatun Fatiha abinda liman yake cewa shine amin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana fadi wa kana ya amurul muqtaddin bit ta'mini bu'ida ta'minil imam wato sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umurta su mamu da su ce amin kusa da amin in liman zan magani anan wato da malam anan ra'ayin shi shine wato sai limami ya ce amin tukun kuma mu ku ce amin amma dai daga baya malam ya dawo kan cewa tare za a gani zan magani malam wasu malamai sun tai kan cewa a amin innan da za a ce shi sun yi istidlali da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ammana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin kenan sai ya fada tukun ku fada kada ku fada tare saboda nan fada tazo tana nuna cewa wato dole sai liman in ya ida tukun ku zamanto ku yi amma dai wannan hadisin da zan magani shine yake nuna mana a tare za ku fadi tare da liman tunda nan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza qala al-imamu idan liman ya ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin idan liman ya zo ya karanta wannan aya ghayrul maghdubi alaihim waladdallin to annabi yace ku ce amin kenan liman shi ma yana fadi kenan tare za ku fadi kuma abin da yake karfafawa wannan a fadar gaba yake cewa fa innal malaikata taqulu amin saboda mala'iku su ma suna cewa amin idan liman ya zo ana sallah ya ida fatiha kace amin to kuka ce amin gabaki dai su ma mala'iku su ma suna cewa amin sai malam yace wa innal imam yaqulu amin liman ma yana fadin amin wa fi lafzin aw wani lafzi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ammana al imam fa aminu idan liman yace amin to kuma ku ce amin فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر وفر له ما تقدم من ذنبه وإذن أيامك يزمنت ياتي آمين لمن ياتي آمين ملائكة سنتي آمين سيديدا فأت أيامك دكتي آمين إنن dai daidai da lokacin da mala'ikun a sama suka ce amin to Allah yake cewa an gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka haka hadisin yake da wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza qala al-imamu idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika gufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman ya ce amin ko kuma ya zo ghayrul maghdubi alaihim waladdallin to ku ce amin tare saboda mi dukkan wanda ya yi muwafaka ya yi samu dacen cewa amin in shi ta yi daidai da amin in mala'iku to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an gafarta mashi abin da ya gabata na zanubban shi kenan wannan shi ne wato irin falala wato da ta zo ta mutum ya ce amin wasu suna cewa a'a kai ba za ka ce amin ba ma mu kawai liman shi kadai zai faɗi wasu suka ce liman ba zai faɗi ba amma duka wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore dukkan wancan maganganu wanda malamai wato suke fadi wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa qulu amin yuhibbukumullah ku ce amin wato Allah subhanahu wataala zai so wa kana yaqulu wattarana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana cewa ma hasadatkumul yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala as-salami wat ta'min khalfal imam wato yahudawa bus samu ba abinda suke muku hasada akan shi fiye da hasadar da suke muku, wato lokacin da idan aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu an asalla aka sallame kuma kuna sallamewa, haka kuma liman idan yace amin kuma kuna yin amin din, to wannan yahudawa suna muku hasada wato game da wannan aiki guda biyu. Wannan yake nuna mana kenan irin falala abin da ya shahi wato fada amin bayan wato an gama Fatiha. Kenan kai matukar kokarin daidaita, wato kada ya zamanto liman bai ida ba cewa amin kai ka zo ka fadi, ko kuma can an ida masallaci ma yayi shuru ya zamanto kai ka tukun zaka zo ka ce amin. Kenan ka daidaita wato lokacin da ake fadi amin, wato ka ce amin. Sannan kuma amin din ana bayyana ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato nan ya bayyana, yace yaji haru biha, yana bayyana ta. Malamai suke cewa ba a samu ba khilafi a wajen malamai cewa amin tamamu musu bayyana ta, saboda daga cikin magabata wani yana cewa lokacin sahabbai idan aka Abu Huraira ne ko kuma Abdullahi dan Umar ko dan Abbas yana limancin mutane bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu, yake cewa idan yazo ghaibul maghdubi alaikum wal dalin amin, inda ake waje ya gaji masallaci gabaki daya amsa. Kenan wannan yake nuna duka saban Annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake tabbatacce da ijma'i, ba samu sabani a wajen magabata cewa amin bayyana ta ake. Allah da ta damu. Sai malam yace qira'atuhu ba'da al-fatiha, wato mun gani an karanta Fatiha, bayan Fatiha an yi fadi amin, sai mene? Sai karatu kuma bayan suratul Fatiha. Muka ce dawo malam yana mana tartibin sallah ne a cikin wannan litani, dukkan aikin da ake yi a cikin sallah yana biyo maka fazan fa. Sai malam yace qira'atuhu sallallahu alaihi wasallama ba'da al-fatiha, wato karatun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan ya karanta Fatiha. Yake cewa summa kana sallallahu alaihi wasallama yaqra'u ba'da al-fatiha suratan ghayraha, wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa bayan ya yi da Fatiha wata sura ba Fatiha ba. Kenan kama fada Allah subhanahu wa ta'ala, kenan faqra'u ma taysara min al-Qur'an, kenan ka karanta wata wato sura bayan in ka karanta wato Fatiha. Wa kana yutiluha ahyana, wani lokaci wannan karatun da zai yi bayan Fatiha yana tsawaita shi. Wa yaksuruha ahyana li'aridi safarin, wato wani lokaci kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya takaita wato wannan karatun na bayan wato bayan ya karanta suratul Fatiha. Wani lokaci kuma a bulaguro, yana sababin bulaguro yasa ya rage wato karatun wannan, saboda a bulaguro ba su an sa kan liman la'alla kuna cikin tahiya ka zo ka jama mutane sallah a take. Kenan wannan ba me bulaguro ta akai ya rage ma sallar shi, duk sallah wato wanda take hudu ya maida ta biyu, saboda me? Saboda kada a cire mishi wato tafiya. Kenan kai ma idan kana bulaguro kada ya zamanto an sa kan limami an zo an tsaye da bi suka zo gaban bi suka kabarta kuma ka janyo musu bakara. Kenan ka gani zaka tsaye da al'umma, shi kuma ana so komai a sawwaka ma wato al'umma. Malam yace ausu alin, wato ko kuma tari, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan zai shigo yana karatu sai tari ya dame shi, sai zamanto ya takaita karatun shi wato bai ja sura ba. Nan su'al da ainin ba da hamza ba, wancan da hamza shine na tambaya, kenan da ain shine kamar tari ya dame Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw maridin, ko kuma mi? Ko kuma rishin lahiya, wata rishin lahiya ta zo mishi, ko kuma kana limanci bakkar lahiya kai ne liman, kenan ba zaka iya ja mutane ka ja su da yawa ba. Au buka'i sabiyin, ko kuma kukan yaro, wato wata rana da yawa kamar yadda hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama zan mu ganin shi ya zo yana nihin wato yayi ja sallah sai yayi wato kukan yaro a ciki masallaci, sai ya zamanto wato ya takaita sallah bai ja ta ba. Kina wannan yake nuna mana ana barin yara su zo masallaci, amma ya zamanto yaron ba wanda zai shawwashe jama'a ba, ya zo ya hana su wato sallah ba. Saboda idan kana koya ma yaron ka zawwa masallaci, dole idan ya girma ya koyi ya tarbiyyatu akan wannan. Idan baka koya mashi kai ka tashi ka tahi, in ya girma shi kuma bai koya ba tun yana yaro, zai zamanto wato ba zai zatta mashi yauni hatta sallan ma. Kenan wannan kuma yake nuna irin tarbiyya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما يند أنس أم مالك يرد الله تتبتع غريش يكي تيوى جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر واتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا تقي تسلى ونلوك تي واتو سلى الفجر جوز بمعنى خفف واتو يا تقي تسلى شبه جاتبا وفي حديث آخر أولا حديث كما يتي سلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن annabi an zo salla asuba sai karanta mafi kankantar wato sura a cikin wato alqur'ani wadda bata da tsawo wasu surori ne basu da tsawo misali suratul asr ko kuma suratul kautsar ko suratul ikhlas to an zo asuba sai ya karanta ɗaya daga cikin su salla asuba ya karanta ɗaya daga wato cikin wannan wato surorin faqila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah lima jawwazta dan me yasa ka takaita wato karatu wato a cikin sallah ka zo sallah asuba wanda an sani ana dan jan sallah asuba kuma ka takaita ka karanta wato wannan faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace sami'tu buka asabiyin wato na shigo he na ji kukan yaro a cikin masallaci kenan kun gani da muka ce ana barin wato yara su zo masallaci fazonantu anna ummuhu ma'ana tusalli sai nayi tunanin cewa lalle wannan yaron mamma shi tana nan tare da mu wato tana sallah kuma sannin mu ne duk inda uwa take wato danta yana kuka hankalinta zai koma ina zai koma wajen dan ka gani zai zaman to sallar ta ta haka da haka kuma bancin wannan kukan shi wato zai dami wato abin da ya shahi wato al'umma ya zaman to ya kasa samun sun kasa samun nutsuwa sosai a cikin wato sallah sai annabi ya ce fa aradtu an afragha lahu ummuhu sai ne so wato in bar mishi wato mahaifi shi kenan a takaita sallah ayi sallah ya zaman to an bar kowa an bar shi mamman shi ta je ta dauke shi kenan wannan yake nuna mana idan ya zaman to yaro yana kuka ko kuma wani abu ya zo a cikin masallaci ko kuma kamar yanda hadisin Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amma ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihim da'ifun wal marid wa dhal haja annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya shiga zai limanci al'umma zai limanci jama'a to ya takaita musu sallah kada ka ja sallah ka tsawaita saboda mi saboda a cikin wannan masallacin ba san ba halin kowa akwai wanda yake da'if ne rauni jikin shi rauni gare shi bai iya yayi concentrate yayi metri zai yayi tsayuwa irin yanda zakka ja sallah wani kuma bai da lafiya kokartawa ne yayi karmin imani ne ya taso ya taho masallacin kenan idan ka zo ka ja sallah to ya ne kaga ka cutar da shi wani kuma yana da bukata yana da haja kenan kada ya zamanto kuma ka zamanto wannan dalilin bukatar shi kamar yanda zan mu gani fasali guda malin yayi a nan gaba wato game da irin wannan kenan kada ya zamanto ka ja sallah kenan ka haffafa musu sai ya zamanto ka sallama kowa wa kana yaqulu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni la udkhilu fi ssalati wa ana uridu italataha wato lalle ni wata rana ina shiga sallah da niyyar in ja sallah in ji annabi sallallahu alaihi wasallama fa asma' buka'a sabiyin sai in saurare in ji wato kukan yaro fa atajawwaza fi salati mimma a'lam min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi wato yake cewa sai ya takaita a cikin sallar ta shikenan yazo da dadiyar zai ja ta sai ya takaita bai ja ba saboda abin da ya sani na tsananin damuwa da uwar wannan yaron zata yi wato game da wannan kukan na yaro kenan wannan duka yake nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci idan yazo sallah wato yana jin sallah wani lokaci kuma sai ya takaita saboda rishin lafiya ko kuma saboda wata damuwa wato a baya cikin mamun dan ya sallama kowa wato ya je wato yayi sallah sannan kuma anan wato akwai halaccin kenan kuma a bar mata wato su zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa la tamna'u ima'allahi masajidallah wato kada ku hana bayin Allah mata wato su taho masallaci wato na Allah subhanahu wataala idan wani hadisi yake cewa idza sta'azana imra'atu ahadikum ila almasjid fala yamna'aha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa idan ɗayan ku matar shi ta tambaye shi zatta tahi masallaci tayi sallah to kada ya hana ta kenan wannan yake nuna mana idan matar ka ta tambaye ka ka tayi ta tayi masallaci tayi sallah kada ka hana ta amma ya zaman to kuma ka dauki sharuddan wato huta saboda mace idan zata huta na farko ka ta sa kaya masu kyau kada ta shafa turare sannan kuma ya zaman to akwai amna fitina kada wasu fitintunu su same ta kamar yadda ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama Umar dan Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi wato matar shi ta san sarai wato zai hana ta tawuda to dalilin fada annabi sallallahu alaihi wasallam kada a hana mata su tayi masallaci tazo ta tambaye shi ya tayi ta masallaci Umar kuma fa ya hana ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mi yace kada a hana su ta san sarai bai su ran shi a baci dai ya barta ta tafi sai da aka yi da sallar asuba sai ya huto da wuri sai da ta gamo hanya tana tafiya kawai sai ya bi ta da gudu da kyal ta sha ta tsiri mace ta ga namiji yana binta da gudu kuma da aka koma gida ba ta gani mishi ba kuma me ya faru sai washe gari an tashi sallah asuba sai ya ga bata tashi bata shirya sai ya tambaye ta ya ne ba ta zuwa masallaci tace a ba mutanen Madina maza sun lalace a yanzu namiji yana bin mace a Madina to ka gani ya mata dubara ta yanda gobe ba za ta fita ba to amma idan mace ta tambaya ta yi masallaci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka hana su a bar su ta yi masallaci su yi sallah wanda amma yanzu irin masallatai yamma khamsa salawat mafi yawa matan da suke fita yanzu juma'a ce mafi yawa suke tambaya su fita amma irin khamsa salawat idan ta zo mace ina za ta tsaya yanzu misali wannan masallaci yanzu mace ta zo ta ce ta zo sallah masallaci sai ta tsaya a waje amma kuma akwai tambihi a nan da yawa mutane suna fada irin wani kuskure da cewa ban sani ba ko akwai wasu malamai wanda suka yi fatawa akan halaccin yin haka nan amma dai ni a karancin sani na wannan abu kuskure ne saboda mi irin mata wanda suke bin sallah daga gidajen su wato su bi masallaci misali yanzu nan masallaci ana sallah sai ka gani mace a wancan gidan ko nan tace ta bi masallaci sallah to wannan a gurguje dai kada dake ba mahallin bane ba muke a gaskiya nake ga kuskure ne saboda menene idan aka ce masallaci idan kin huto masallaci ina ne zaki tsaya wajen harabar da ake cewa masallaci can a cikin gidanki kike bai daukan hukuncin masallaci bai halatta ya zama idan yanzu misali kina bin masallaci aka yi kufir ya zaki akwai wani wanda ya san da ke baranta na daga murya dan ki saurara babu kinan ka gani abu ne wanda wato kuskure ne mafi yawan malamai suna ganin haka nan wallahi ta'ala a'la wa alam kina a gurguje dai annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi mata suna zuwa masallaci kuma idan sun je hadda yara idan har yaji kukan yaro wato a cikin sallah sai ya takaita wato sallashi malam yake cewa wa kana yabda'u min awwalis sura wa yakmiluha fi aghlabi ahwalihi wa yakmiluha fi aghlabi ahwalihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga sallah wato yana fara daga farkon sura sannan kuma mafi yawa idan ya fara sura ya kai karshen ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ba irin mu ba a wannan zamanin kawai ka zabo can karshe-karshen irin rabin safa na karshen sura ka karanta a yi rukuyi ko kuma ka faro ka karanta rabin safa ko safa guda a yi rukuyi to shi annabi idan ya faro mafi yawa wato sai ya kai karshe ko mun gani irin kira'a annabi ya yake karatu aya aya daki daki amma da mine da ma'ana ana tadabburi shi yasa ba zan su gani ba wato irin nisan ta amma fi yawa kina annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana yin wannan wa yaqulu a'tu fi kulli a'qu kullu suratin hazzaha min ar-ruku'i was-sujud wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato ku ba kowace sura wato haƙƙin ta na ruku'i wato da sujada bi ma'ana kenan idan ka dauko sura ne ka kai karshe dan ka mata ruku'in ta da sujada ta an gane misali ya jima ya shiga ya dauko bakara ai wata ran yare yi da sallar shi kare lafiyawa a wannan zamanin namu Allahu da musta'an wa fi lafzin li kulli suratin raka'a a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana cewa li kulli suratin raka'a wato na daga kowace wato sura wato raka'a amma dai malamin nan yayi haishiya can kasa yake cewa ma'anar hadisi indi ma'ana hadisin a wajen shi ij'alu li kulli raka'atin suratin kamila wato ku sanya da kowace raka'a wato sura wadda sura cikakka ku cike sura kina a raka'ai hatta yakunu hazza al-raka'a biha kamil har sai ya zamanto wato rabon wannan raka'a in ya zamanto cikakke wato kaga mata ruku'i ka mata sujada da wannan sure wal amru lin nadab bi dalili ma yati aqabihi aqabahu wato amma wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akace alal mustahbab ne wato ba dole bane ba sai kawai in ka fara sura kace kaji an ce in an fara sura annabi ya kai ta karshe mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne amma dai ba yana yin na umarni bane kowa ya zamanto wato haka nan yake sai kawo maka yake cewa wa kana taratan yuqassimuha fi rak'atayn wato amma wani lokaci shi annabi sallallahu alaihi wasallam sura guda in zai karanta ta sai ya raba ta wato gida biyu misali kai ne ka zo sallah zakka ja mutane sallah ka dauko suratul a'la sai ka raba ta gida biyu sai ka raba ta gida biyu ka karanta rabi a raka'a guda raka'a ta gaba kuma ka karanta wato rabi wa taratan yu'iduha kullaha fi raka'ati thaniya wato wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yana maimaita sura wato a raka'a ta biyu misali ka shiga limanci sai ka zo ka karanta suratul a'la a raka'a farko to babu laihi raka'a ta biyu ma ka iya karanta ta babu laihi ka karanta saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi amma abu ne wanda zaka idan wani yayi sai a ce to wannan ya dai yayaye wata rana ina tire muna tafiya muna zawwa daga niyami tare da tso muna je zan mi sallah sai ja sallah sai karanta qulhuwal lahu kuma da aka dawo sai ƙara karanta qulhuwal lahu yace to sai da aka yi da sallah na tambaye shi to ya halatta ne a karanta duka yace babu lai to gashi nan mallam ya ce ma babu lai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kana ahyana wani lokaci kuma yajma'u fi rak'atil wahidati bayna suratayn aw akthar wato wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gama wato a cikin raka'a guda yana gama sura ɗaya ko sura biyu misali ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ko kuma ara'aita allazi yukazzibu biddin in ya ida kuma ya gama qul ya ayyuhal kafirun sabbih isma rabbikal a'la ya gama ta da hal ataka hadithul ghashiya haka yana gama sura guda biyu misali kai ne ka zo kana karanta wato zakka karanta zakka yi sallah a raka'a farko sai ka dauko wata sura doguwa kuma a cikin raka'ai kuma ka ƙara wata sura amma sai kai ni sai kai bismillah ne zakka wannan ta tsita ta bismillah ba zakka bayyana ba ka tsantsa kai bismillah sai ka wato ka ƙara wata sura ko kuma au aksar ko kuma sama da haka wani lokaci wato yana yi sama da haka wa qad kana rajulun min al ansar ya ummuhum fi masjid quba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ne yake cewa ya kasance wani daga cikin mutanen madina yana yi musulmanci a masallacin quba wa kana kullama iftataha suratan yatra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrugu minha sai kasance shi wannan wanda yake jagorancin sallah a masallacin quba duk lokacin da ya dauki raka'a guda misali zai musu raka'a a cikin sallah in ya karanta wata sura to bayyayin kabbara ya rukuyi sai ya karo da qul huwallahu ahad kenan sura nawa yake karanta biyu kawai shi haka kulli yake musu misali an zo za a yi sallar isha raka'a farko yayi alhamdu ya karanta wata sura kuma sai karanta qul huwallahu ahad raka'a ta biyu ya karanta alhamdu da wata sura kuma sai kara da qul huwallahu ahad to ya akai ثم يقرا سوره اخرى معها sannan ya karanta wata sura mallan yake cewa wa kana yasna zalika fi kulli rak'a ya kasance yana yin haka a kowace raka'a fa kallamahu ashabu sai wato mutanen shi wato wanda yake jagoranta a cikin masallacin suka yi mishi magana mi suka ce mishi fa qalu suka ce innaka taftahu bi hadhihi sura thumma la tara annaha tujzuuka hatta taqra bil ukhra wato kai ka zo ka shiga sallah ka karanta wata sura kuma ka gani wannan batta ishe ka ba kuma hika ƙara mana da wata sura fa imma an taqra biha wa imma an tad'aha taqra bil ukhra sike cewa ya zamanto kawai in ma ka tsaya wannan sura qul huwallahu kake karanta ka karanta da ita ko kuma kawai ka karanta wata ba hika gama mana ba wato da wata to shi wato zan mu gani irin wato sun isko shi suka ce mishi kaza kaza yana yin kaza sai ce musu mi sai ce ma ana bi tarikuha yace wallahi ni ho ba zan barba wannan abin da ni shi kuma shi ne limamin su in ahabbtun an ammakum bidhalika fa'altu in kun so wato in yi muku limanci da haka wato to zan yi kawai zan ci gaba da yin da nake sannan kuma su suna ganin shine wato wanda yake ya cancanta ya zama to limami a cikin su ba za su iya hudda shi ba sai zama to to wa in karihtum taraktum idan kuma kun ki kawai zan bari in bar limancin ma gabaki daya wa kanu yarawna annahum min afdali su kuma sun kasance sun gani shine ya cancanta wato yayi limanci wa karihu an ya ummuhum ghayruhu suna kin wani ya zaman to shine wato zai zaman to yana musu limanci ba wai wannan wanda yake karanta wata sura da qul huwallahu ahad ba falamma atahum nabi sallallahu alaihi wasallama akhbaru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo hiska bashi labari wato annabi sallallahu alaihi wasallama yaji can masallacin quba sai suka bashi labari wanda kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ce yana tashi yaje masallacin quba yayi raka'a biyu wanda ya fadi duk wanda ya tashi daga gidanshi yayi arwalla daga gidanshi yaje masallacin quba yayi sallah raka'a biyu yana da ladan umara yana da ladan umara kaje ka tashi kaje masallacin quba kai sallah kana da ladan umara faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya fulan ya kai wani ma yamna'uka an taf'ala ma amaraka bihi ashabak wato me yasa wannan abinda wannan abokanan naka wanda kake jagorantar su sallah suka ce maka kai dan me yasa baka yi ba abinda suke so sai yake cewa wa ma sai kuma yake ce mishi wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi sura fi kulli raka'a kuma menene yake sa ka ya zamanto kana lazimta karanta wannan sura suratul ikhlas a kowace raka'a kai in zaka karanta ta sai yake cewa fa qala inni uhibbuha wato shi kawai yana son suratul ikhlas inni qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yana son ta ne shi yasa wato yake karanta ta sannan kuma san da yake mata ya gani in yazo zai karanta ta ita kadai ayi sallah ya maimaito ta sallah kullun kadan kullun gajerar sallah ce zai shi yasa dole ya karanto wata ya gama da qul huwallahu ahad sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna wato san da kake ma wato qul huwallahu ahad wato shi yasa ka aljanna ko kuma shi zai sa ka aljanna wato nan mun gani irin yanda su wato abokan nashi ko kuma wanda yake musulmanci wato suka zamanto wato suka je suka iske shi suke gayi mishi su ga abin da yake musu gonda ya gyara wanda kuma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ko wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa dukkan limamin da ya zamanto wato yana limantar jama'a alhali kuma suna kin shi basu so yana limancin su ko kuma yana musu wani abu basu san shi to wannan akwai hadari babba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi game da shi game da wannan limamin to shi yasa shi wannan da suka gayi mishi yace to shi hoga shi abin da in kuna so kai ya fada wancan hadarin buku so ina jan ko limanci kenan zan bar ku in kuma kuna so a haka in ci gaba kenan zan ci gaba kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kuma aka bashi labari annabi bai hana shi ba kenan wannan yake nuna mana dalili ne akan kana iya ka ƙara wata sura wato bayan ka karanta wata sura a cikin sallah ka karanta wata sura ka karanta wata sura kenan ya halatta amma ya zamanto idan kuma mamun ka bisu so sai ka kwatanta musu ko kuma ka fasa limancin ka da ya zamanto wato kana yi musu abinda wato bisu so kuma ya zamanto suna kinka haka wada cikin hadari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fadi kenan wannan a takaice shine fasalin da malam ya kawo mana bayan suratul fatiha annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wata sura kuma wata ran yana daukan doguwa wata ran yana karanta kadan wata ran kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana takaitawa ya raba ta gida biyu wata ran yana gama wata sura da wata sura kenan duka wannan malam ya kawo shi wato dan ya nuna mana wannan sai malam yace jam'uhu sallallahu alaihi wasallama bainan nazair wa ghayriha fi raka'a wato gama wato annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi sakankanin wato annazair idan aka ce annazair sune surori wanda suke da kama a wajen ma'ana ko kuma a irin wa'azi wato fadakarwar da surorin suke da wannan suna fadakarwa kaman kan wato maudu'i guda kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake karanta irin wannan misali sai ya gama wannan surar da wannan surar saboda suna da alaka wajen tunatarwa wato ga mutane kenan yana gama su a cikin raka'a malam yake cewa wa kana yaqrin bainan nazair min al mufassal wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gama tsakankanin wato annazair na al mufassal idan aka ce al mufassal sune tun daga wato suratul qaf har zuwa suratul nas wasu suna cewa tun daga hujurat amma mafi yawa malamai sun ce tun daga qaf kenan wannan sune ake ce musu mufassal akwai kisarul mufassal akwai siga akwai diwalul mufassal saboda surorin alqur'ani an kakkasa su saboda akwai wasu masu tsaho akwai wasu wanda suke ma takaita ne kenan annabi sallallahu alaihi wasallam fakana yaqra wani lokaci yana karantawa suratul rahman wan najm fi rak'a ya karanta suratul rahman da suratul najm a cikin rak'a guda wani lokaci kuma waqtarabati as-sa'a wa haqa fi ar-raka'a yana karanta iqtarabati as-sa'ati wa inshaqa al-qamar da surat al-haqa al-haqatu bil-haqa wa tu'araka'a wani lokaci kuma wat-tur wa az-zariyat ya karanta surat at-tur kuma ya gama ta da zariyat wani lokaci idza waqa'at al-waqi'a da nun wal-qalami wa ma yasturun yana gamawa wani lokaci kuma ya gama sa'ala sa'ilun da surat an-nazi'at wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wailul mutaffifin da abasa a cikin raka'a wani lokaci ya gama al-mudaththir da muzammil wani lokaci ya karanta hal ata alal insani kenan da la aqsimu bi yawmil qiyamah wani lokaci ya karanta amma yatasa'alun da suratul mursalat wani lokaci kuma ya gama ad-dukhan da idza ash-shamsu kuwirat kenan wannan duka annabi yana gaggamawa wato a cikin raka'a kana ga suna da kamantacce niya akan ma'anan maudu'in da suke kwadi sannan kuma yana gama su kuma anan zan mu dauka wato ba wajibi bane ba cewa sai kai tartibin wato suwarori misali na annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta dukhan ko kuma ya karanta wailul mutaffifin da abasa ko kuma ya karanta idza waqa da nun wata ran sai ya dauki ta sama ya fara karanta ta sama tukun ta kasa wani lokaci kuma he daga ƙasa zuwa sama kenan wannan malamai suka ce ba shar'i bane dan kawaro sai ka jero kawai in ka dauko ta sama ta ƙasa dole zaka dauka kana iya daukan ta sama kuma ka dauke ta saman ta kenan wannan duka babu lai kenan wannan annabi duka yana gama su a raka kenan babu lai ka gama wato sura wato da sura a cikin raka wanda wannan yake nuna mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah wa kana ahyanan yajma'u baina suwar min sab'i tiwal wato wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama wato surori daga cikin surorin wannan guda bakwai wanda suke masu tsaho wanne ne tun daga baqara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf tauba wasu malamai suna gama anfal da tauba dan su zaman to guda wasu kuma sun tsallake suka zama kenan wa'annan wanda sunni annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya hardace su ya san ma'anan su to malami ne ya san su wannan surorin guda bakwai to ya zaman to malami ne wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana gama wannan surorin wani lokaci annabi yana salla ya karanta suratul baqara ya ida ya karanta suratul nisa'i ya karanta ali imran duka fa a raka'a guda alaka a guda izi nawa baqara wajen izi biyar ka gama ta da ali imran wajen izi goma alaka a guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma dai a cikin min salatul layl kamar sai ya ci annabi a cikin sallar dare kamar yanda zai zo mana wanda kuma anan akwai hadisi na abdullahi bin mas'ud ne in ban manta ba wato yana cikin ina ne muka gabata cikin karatun shi mun gabata cikin karatun wannan hadisi ina shi cikin riyadus salihin ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wutar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai sallah ya biyo shi ga yalli ya bi annabi zai sallah annabi ya dauko baqara yace ina tunanin in ya karanta ko aya 100 haka ayi rukui kana ga tunanin shi na warko ma aya 100 ayi rukui yaga annabi bai ba wato ruku'i an yi da baqara yace to la Allah karshen baqara yayi ruku'i a karshe bai bai dauko nisa'i yace to yace wallahi ranan yadda yayi ya kusa ya aikata wani mummuna aiki wato ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sallar shi ya zauna annabi ya yi da nisa'i kuma ya dauko ali imran wannan yake nuna mana irin wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake yin nafila yake yin nafila yake yin sallar dare har Aisha take cewa kana yin irin wannan tsayuwai wato alhali an gafarta ma zanubanka ma taqaddama wa ma ta'akhara wanda kai da wanda ma zakka yin in kai duka an gafarta maka yake cewa ni afala akuna abdan shakura shin bazan zama to bawa mai godewa Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan godiya ce ke ma Allah yake wannan nafila saboda shi wannan nafila akan annabi sallallahu alaihi wasallama wato wajibi ne wanda har ake rawaitowa cewa kawawun annabi sallallahu alaihi wasallam suna kumbura saboda yanda tsayuwa da yake yi wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa afdalus salati tulul qiyam wato mafificiyar sallah wato ita ce wadda aka yawaita tsayuwa tsayuwar ta taya amma wannan fa sallar dare kada liman yaji ina liman kada yaji bai ce annabi ya ce afdalus siyam kuma ya ringa jan al'umma na'am wa kana idza qara'a annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci idan ya karanta alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta wato cikin suratul qiyama idan ya karanta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mine subhanaka fabala subhanaka fabala wato idan ya karanta wannan tun daga baya me yake cewa alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayni dhakara wa unsa alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta shin wanda yayi wannan abubuwan gabaki ɗaya wanda aka ambata wato shi ba mai iko bane da wanda zai ya iya rayar da wanda suka mutu tun daga farkon su ya halice su ai mai iko ne wato ya rayar da su to annabi idan ya karanta wannan aya sai ya ce subhanaka fabala wato tsarki ya tabbata gare ka ya Allah subhanahu wataala wannan gaskiya ne bala gaskiya ne wato yana karanta wannan haka kuma idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la wato idan ya zamanto ya karanta sabbih isma rabbikal a'la sai ya ce subhana rabbiyal a'la wanda wannan malamai suka ce ya takaita ne da liman saboda wasu nonin da a nan wajen ba a yin su kada ka je wata ran ka ji wani liman wato ya karanta sabbih isma rabbikal a'la kuma ya ce subhana rabbiyal a'la kace ya kawo sabon abu ne mafi yawa sunnonin anan wajen baka ganin su kenan idan ka gani ma irin wannan mustahabi ne ka wadin haka kenan ba wajibi bane mustahabi ne kana iya ka wadi in kana limanci kai ne limani amma banda wanda ya shahi abin da ya shahi mamu haka dai malamai suka ce sannan kuma zai zamanto wato gayin da zaka yi kada ya zamanto ka rera ta kenan idan ka rera ta sai wani wanda bai sani bai ce alqur'ani misali ka zo alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya almauta subhanaka fabala kaga wani ta sai alqurani ne yana sai dai in ka zo ka rera ta alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya almauta sai ka zo subhanaka fabala kenan kada ya zamanto wani ya fahimci cewa cikin alqurani ne take an fahimta sai kenan wannan fasalin malam ya kawo shi dan ya nuna mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake hada wato daga cikin wato salloli na lala kahin idan ka ga ayin ne zaka wadi saboda akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi yake cewa sun kasance da annabi sallallahu alaihi wasallama wato suna sallah annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗaya ba zai huce ba da aya ta azaba sai ya nemi tsari da ita kuma ba zai huce ba da aya ta rahama sai ya nemi Allah subhanahu wataala ya wannan ba zai huce ba da aya ta wato istighfari sai yayi kenan wannan yake nuna idan ka karanta ayin ne zaka yi ba kenan a ƙarshe ba
kamun alzaika
bi Allah ala an yi da mutane da kai bayani na'am akwai wasu ne sai ka yi kusa da subhanaka fa bara ne sai sun ce bala wasa ka suke ta na'am to la'alla wannan Allah subhanahu wataala ne da zawwa da irin alfaz wanda zaka kara kusanta da Allah to ƙarin ka ce subhanaka fabala wannan yayi zaman mantawa da siga cikakka wanda zaka zo da ita kenan shine wallahi ta'ala ala wa ala sai malam yace jawazu da iktisar ala al-fatiha wato da sura lokaci jawazu da iktisar ala al-fatiha wato abin da ya shahi wato halaccin takaitawa a sallar fatiha a karanta fatiha kenan babu laifi game da mutumin da bai iya ba wato wata sura ya karanta fatiha kadai ya sallashi zan mu gani kaman malamin yanda ya kawo mana yake cewa wa kana mu'azun yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-isha al-akhira thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi wato mu'az yarda Allah ta tabbata a gare shi ya kasance yana sallar isha wanda take ta karshe da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo afwan Mu'az ya dawo daga masallacin Annabi sai ya ma wato ɗan ungo su sallah. Misali ya tayi sallah masallacin Annabi, an yi sallar Isha da shi, sai ya zamanto ya dawo kuma shine liman a masallacin ungosu, sai ya jagorance su kuma ayi sallah. Faraja zata lailatin fa salla bihi, wato wata rana wani dare ya dawo daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, yayi musu sallah wato ayi unguwar ta su. Wa salla fata min qaumihi, sai aka samu wani matashi kuma shi ma yana nan yayi sallah tare da wato shi Mu'az ibn min bani Salma yuqalu lahu Salim aw Sulaim, wato na daga bani Salma ana ce mishi Salim, yayi sallah tare da su. To shi Mu'az da yazo sallah, falamma tala ala al-fata in sarafa, sai shi wannan matashin sai ji an ja sallan nan, kawai sai ya fita daga sallai ya koma gehe ya ci gaba da sallar shi. Shine yace in sarafa fa salla fi nahiyatil masjid, wato sai ya koma gehe yayi sallar shi shi kadai. Wa kharaja wa akhadha bi khitani ba'irihi wa talaba, sai ya fita daga masallaci ya bar suna sallar su, ya fita daga masallaci ya kama wato akalan raƙumin shi ya taye shi. Falamma salla Mu'az, yayin da Mu'az ya yi da sallah aka salamce, zukira lahu zalika, sai aka ambata mishi wa abinda wannan fata din yayi, wannan matashin abin da yayi. Faqala, sai yace inna hadha bihi lanifaqun, yake cewa lalle wannan to matashin a cikin tare da shi akwai munafici. Qala la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama billadhi sana'a, yace sai na ga imama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da abinda shi wannan wato matashin wato yayi. Wa qala al-fata, to shi ma matashin da yaje haka sai yace to wa ana la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a, to ni ma sai na sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda shi Mu'az ibn yayi, sai na ji na ce ya ja musalla kuma ya ce mun munafiki. Kenan ka gani duka kowa sai ya kai kara, shi ya huta daga sallah zai kai karan shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ya huta an ce mishi munafiki shi ma zai kai karan shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai yake cewa fa gadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, duka yi suka tai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Mu'az billadhi sana'a al-fata, sai ya ba ma Mu'az annabi Mu'az sai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labari game da abin da wannan matashin yayi. Fa qala al-fata, sai matashin yake cewa ya rasulullah, ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, yutilu al-muksa indaka thumma yarji'u fa yutilu alaina, fa sai yake cewa yana zawwa wajenka ya jima a wajenka ayi sallah, he an sallar isha an gama, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa ana yin sallar isha can gaba gaba, sannan kuma ya dawo wajen su kuma ya ja su sallah, kenan sallar isha la'alla can cikin dare za a yi ta a wajen su, saboda he yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya koma wajen su tukun zai jagorance su ayi sallah. Shine yake cewa yana tsayawa a wajenka, sannan kuma mu ma ya dawo kuma ya ja mu sallah, kuma ya ja sallah kuma ta yi tsawo, shine shi matashin kenan ya cire. Fa qala sallallahu alaihi wasallama, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, shin kana so ka zamanto mai fitina al'umma ne kai Mu'az, ka zo ka ringa sa ma al'umma fitina, ka ringa sa su suna barin wato sallar jami'i, suna barin sallah saboda yana ja musu wato sallah. Wa qala al-fata, sai shi matashin yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama, kaifa tasna anta ya bin. Wa qala lil-fata, aiwa, sai shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma matashin, kaifa tasna anta ya bin akhi, to ya kai dan uwana kai yaya ne ne kake yin sallar taka. Kuna ga irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kokarin ya sanar da wato ya san wato yanayin sahabban shi. Qala, sai shi matashin yake cewa aqra bi fatihati alkitab wa as'alu Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar, yake cewa kawai ni in nazo sallah ta ya nake, kawai alhamdu nake karantawa, in nima Allah ya bani aljanna, ya Allah ya kare ni daga wuta, shi kawai aka yake sallar shi. Yake cewa wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu Mu'az, yake cewa kuma ni ban san ba wannan gungunin da kai da Mu'az da kuke yi, in kun ja sallah ku ringa gunguni kawai, yake shi bai san ba wannan gungunin, kawai in yazo ya karanta alhamdu ya roki Allah bashi aljanna, Allah kare shi da wuta, amma shi wannan gungunin na annabi sallallahu alaihi wasallam da na Mu'az da suke yi wato ba zai bai san ba menene shi bai yi shi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi, inni wa Mu'az haula hataini aw nahwa dalika, wato yake ce mishi ni da Mu'az da kake ce mana wannan duk gungunin da muke, to haula hatain wato kewayen wannan aljanna da wutar ne muke ta gunguni Allah ya kare mu daga wuta Allah ya sa mu aljanna wannan abin ne muke gungunin neman shi mu ma kai ka mutu sakkake to mu ma gungunin da muke neman shi ne muke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi mishi sai yake cewa qala fa qala al-fata sai shi wato matashi yake cewa walakin sayalam muaz idha qadima al-qaum wa qad khubiru anna aduwan qad ataw yake cewa to da sannu muaz zai sani wato idan wato an ga yi musu lokacin cewa wasu runduna sun zo yaki cewa idan wato aka yi da wannan yakin to muaz zai sani cewa lalle ni ba munafiki bane ba ni wato musulmi ne mai imani sai yake cewa fa qala fa qadimu sai wannan rundunar da ta kawo ma madina hari ta zo fastushhidal fata sai shi wannan matashin wato ya samu shahada wato a cikin wannan yakin da aka yi aka kashe shi a wannan yakin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da zalika li muaz sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan yake ce ma muaz ma fa ala khasmi wa khasmuka wato miye labarin wato wannan wanda yazo wajen mu ni da kai ya kawo kara sai Mu'az yake cewa qala ya rasulullah ya ma'aikin Allah sadaqallah wato ya gaskata Allah Allah subhanahu wataala yayi gaskiya wa kadhabtu wato ni kuma Mu'az nayi ƙarya da nace mishi wato muci munafiki ne istushhida yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa wato yayi shahada kina a cikin wannan hadisin dogo malam ya kawo mana dan ya nuna mana mene halaccin takaitawa a Fatiha wato ya halatta mutun ya takaita wato sallar shi a Fatiha raka'a ya karanta Fatiha kare kenan misali kai ne kazo baka iya ba wato sura wata surori na alqur'ani amma ka iya suratul Fatiha kenan ko wace raka'a kana iya ka karanta suratul Fatiha kamar yanda mun gani a baya game da mutumin da shi yazo shi bai iya ba Fatiha amma me zai la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wanda bai iya fatiha kenan su zai karanta yayi sallar shi idan kuma ka iya fatiha sai zaman to wato fatiha ka karanta ta idan ka iya da wata sura sai ka karo da wata sura kenan malam ya kawo mana wannan hadisin wato dan ya nuna mana wato irin ya halatta wato ya zaman to wato mutun ya takaita a cikin suratul fatiha sannan kuma a cikin hadisin muke fahimtar cewa bi halatta ya zamanto kai kana limami ya zamanto kana jan mutane sallah har sai ya zamanto suna kyama abin da kake yanzu mun gani wannan wato tsayawa yayi hucir yayi daga sallah to kenan kaga har annabi sallallahu alaihi wasallam yace a fattanun anta ya muaz to shi kai mai fitina al'umma ne kana so ka ringa fitinar da al'umma kenan idan liman ya zo zai jagoranci mutane sallah ya takaita musu ya dubi halin yanda suke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda a cikin mamunka wanda suke binka akwai wanda yake da'if mai rauni ne bai iya tsayuwa wani ya jingini da wani abu ma zai tsayu wani bai da lahiya ya zo masallacin yana so ne ya cika sallah ya samu ladan jami'i yayi sallah ya dai to kai ka zo ka ja sallah kenan kaga babu fiqhul limanci ya zamanto kai wannan wani kuma akwai bukata gare shi wanda a cikin wata ruwaya wannan shi yaran wato yana ya bar raƙumin shi ko yana da garka ne kada ya zamanto ta salwanta shi yasa ya cire yayi da sallar shi wato yayi wannan din shi wata rana a wani masallaci wani bawan Allah ya zo wajen malam an yi sallah ana sallah ne shi kawai ya ga anja ya wuta shi ya tsaye shi amma shi bai yi da sallah ba shi inda ya kusure bai yi da sallah ya tsaye shi ya koma wani masallaci ana sallah sai ya zo wajen malam yake tambaya malam wai to me hukuncin ire yi da yake tambaya me hukuncin mutumin da ya bukuta daga sallah sai a to babu laifi in dai ya ja sallah amma da ka yi da su sallar ta kana kina wannan yake nuna kada ya zamanto mutum yana limanci yana jan mutane irin ja wanda ya huce da sai babu laifi a wani lokaci zuwa wani lokaci ka ja mutane sallah kamar irin sallolin da ake ja misali sallar asuba ana so a dan jata saboda wato lokacin kowa ya tashi da nishadi kenan kowa da karfin jikin shi ana iya a jata wani kuma sallar ma sai an jata kun zai samu ya tashi wani irin masu yaunin tashi sai ya zamanto ana cikin raka'a wato farko ko ta biyu ya iso masallaci kenan babu laifi sallar azhar ma ana dan janta lokacin da amma sallar la'asar ana takaita ta kamar yadda hadisi suka nuna haka sallar magriba ita ma ana takaita ta sallar isha kuma ita ma ana dan janta amma kada ta kai irin jin yanda ake ma sallolin asuba da azhar kenan wannan sallolin duka wato hadisi sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana yin sallah yin jan sallah ka kai shi har inda mutane ba za su iya ba na farko zai sa wato su mutanen su ringa kin wato kin masallacin na farko da kin wato kai limai din ma har zaka ringa zamantowa kai kana fata musu ne ba suna kinka wanda mun gani kuma tsoratarwa ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da yake yan mutane sallah alhali bussu suna kin shi irin yanda yake da wato azaba kinan dole zamanto mu yi da akari idan Allah ya kadarta mana muna jagorantar mutane sallah wani lokaci hadisin Abi Mas'ud al-Ansari ya dalla tabbata gare shi yake cewa wani ma wani daga cikin mutanen Madina yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah ni na kasance ina jinkirta zawwa sallar asuba saboda ni mimma yatilu bina fulan saboda yanda wani ya zamanto yana jan musalla idan ya fara sallah shi kawai bai san bai rage yana ja sallah sai ya zamanto shi ya zamanto bai zawwa ma sallar asuba wasu malamai suka ce a yana jinkirtawa ma sai karshe yazo ya samu tahiyatu kun ya tashi ya ciko tashi kaga ni dai an bar falala Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Mas'ud al-Ansari yake cewa bai taba ganin bayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rai yayi hushi a cikin sallah a cikin wa'azi ya tashi yake ma al'umma wa'azi yake cewa sun mutane kuna so ne ku ringa nisantar da mutane bayin Allah akan bautawa Allah akan alkhairi alkhairi ne mutun zai zo sallah asuba yayi amma kai ka zo kana ja bai iya washi kuma kinnan yana da kyau ya zamanto mutane muna la'akari wato da wanda muke ja idan ya zamanto matasa ne la Allah akwai kwarin jiki wanda ayi sallah har gobe ba laji wannan kasha duk da cewa su ma akwai mabukata kinnan dole ya zamanto mutun da yana yin la'akari wato game da wato mamun da yake ja sallah kada ya zamanto yana tsawaita musu yanda ba su iya ba kuma kada ya zamanto shi kullun kawai daga an zo ga alhamdulillah.